Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a barkanku da sallama. Ali Mustafa Sakutu ne daga Washington. Gwamnatin ƙasar Siriya ta dakatar da aikin kwashe mutanen da ke garin Aleppo bayan da aka ji ƙarar harbe-harbe sun barke a wasu sassa na wannan gari. Abinda mayakan tawaye da sojojin gwamnati kowanne ke zargin juna da cewa ai shine ya fara tsokanin fitinar, wacce kuma take ta jeje ne tsagaita wuta da aka kulla. Barkewar wannan sabon tazoma ta sa gwamnatin ƙasar ta Sham yanzu ta sa ana ta tsaida motocin da a da sukan so majigilar mutane suna fita da su daga garin, kuma sojoji sun so makafa shingaye akan titina a nan kan hanyoyin da ake bi ana fita da mutanen. To sai dai ƙasar Turkiya, wacce ita ma tana cikin wannan aikin na kwashe mutane sosai, ta ce jinkirin na wani ɗan lokaci na wucin gadi ne. Gwamnatin Siriya ta ce mayakan ƴan tawaye ne suka fara karya yarjejeniyar tsagaita wutar a lokacin da suke ƙoƙarin neman hanyar fita da manyan makamansu da kuma tarin mutanen da suke garkuwa da su. Su kuma mayakan ƴan tawaye suka ce gwamnatin Siriya ce ta fara tada ƙayar bayan saboda tana son ta matsa musu lambar, sai sun saku wasu fararen hula da suke tsare da su a wasu ƙauyuka biyu na 'yan Shiya da ke hannun su 'yan tawayen. Jami'an gwamnatin Burkina Faso sun ce wasu mayakan kishin Islamu sun kai farmaki kan wani barikin soja har suka kashe sojoji aƙalla 12. Jami'an sun ce da sanyin safiyar Juma'a ne mayakan su kuma 40 suka ƙadaro shi wannan barikin da ke garin Nasumbu can kusa da inda Burkina ta yi kan iyaka da ƙasar ta Mali. Hukumomin suka ce har ila yau mayakan sun cinna wuta ga motoci da tantuna da yawa na wannan sojan. Shugaban ƙasar Roshin Mark Christian Kabore, wanda ya bayyana mayakan da cewa su manzannin shaiɗan ne, ya soke tafiyar da ada zai zuwa Najeriya domin zanta da shugabanninta kan maganar ƙasar Gambia. Har zuwa yanzu dai ba wata ƙungiyar da ta fito ta sa kai ta ɗauki alhakin kai wannan farmakin. Ba safai ne akan kai irin wannan hari a ƙasar ta Burkina Faso ba, sai a wannan shekara aka fara samu inda wasu mayaka masu alaka da kungiyar Al-Qaida suka auka wata otar da ke birnin Wagadugu a watan Janairun da ya gabata, inda kuma suka kashe mutane sun kai 29. Dukan kasashen da ke kan kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya sun jefa ƙuri'ar cewa sun yarda a daɗe tsawaita zaman sojojin kiyaye sulhun majalisar a ƙasar Sudan ta Kudu har tsawon wata shekara guda nan gaba. Ha kuma ƙudurin wanda Amurka ce ta jagorance a rubuta shi ya tanadi cewa za a iya ƙarfafawa ita ƙasar Sudan ta Kudu ɗin takunkumi idan aka ci gaba da fuskantar tashin hankali a cikin ƙasar tata. Sabon shirin aika sojan na Majalisar Ɗinkin Duniya dai ya haɗa ƙarin sojoji 4,000 sababbi da za a tura can, wanda tun watan Agustan da ya wuce aka yarda cewa aika su amma ba su riga suka je ɗin ba. Aka ce su je su tare da sojoji 13,000 da daman suna can. Sai dai zama wannan sojojin kiyaye sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a can Sudan ta Kudu ya jima yana shan sukar lamiri daga waɗanda ke ganin bai yi wani amfani ba wajen hana hare-hare da ake kaiwa kan fararen hula a lokacin wannan tazomar da yanzu an yi shekaru uku ana fama da ita. To, muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen Hausa na muryar Amurka. A Najeriya, kotun kolin ƙasar ta yi watsi da yunkurin da tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Iyaku ya yi na neman a maida shi kan kalagashi ta mulki bayan da majalisar dokokin jihar ta cire shi. To, amma duk da haka tsohon gwamnan ya ce hukuncin bai girgiza shi ba.
Ba mai yi sai Ubangiji, tsakanina da su sai godiyan Allah, sai godiyan Allah, sai godiyan Allah. Yanzu zan sake neman abin nan nawa, in ɗaura, in sake komawa, in taimaka jama'a ta wajen noma da kiwo. Saboda hakan nan kowa kwatanta hankalinsa, in Allah Ubangiji ya da akwai hikima da Ubangiji ya sa ya yi wannan abin, kuma in Allah ya da muka amfaninsa.
To, sai dai kuma a martaninsa game da wannan hukuncin kotun kolin, gwamnan jihar Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla nuna ma farin cikinsa ya yi tunda kotu ba ta yi fatali da zaben nasa ba.
To, alhamdulillah, babu da zance, na gode Ubangijin Allah da ya kawo wannan ranar a yi shi lafiya an gama lafiya. Allah ya bani, kuma ba mai ba da mulki sai Allah. Ni ko babana ne, har in mutu kuma mahaifina ne. annan magana na tsaya. Kawai dai muna roƙon Allah kuma muna roƙon talakawan mu su ƙara haguri sannan su ci gaba mana da addu'a.
A dai hukuncin kotun kolin, alƙalai bakwai na kotun kolin galkashin jagorancin mai shari'a Tanko Muhammad sun ko amince ne da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wanda ya ce tsigewar da aka yi wa Yakub bai dace ba, amma ko ba za a maida shi kan kujerarsa ba saboda yadda ƙaramar kotu ta tafiyar da lamarin. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaishe ka Ibrahim. To Hillary Clinton ta ce ba fa abin da ya kada ta zabe illa shi shigin Rasha a cikin wannan zaben nasu, kuma ta ce babban algungumin ba wani bane illa shi shugaban Rasha din Vladimir Putin wanda ta ce ya tsane ta. Hillary Clinton wacce tun lokacin da ta sha kaya a zaben shugaban ƙasar da aka yi watan Nuwamba ta je ta keɓance kanta ba a jinta ba a ganinta, ta yi wannan kalamin ne ranar Alhamis nan da ta wuce a New York a jawabin da ta yi wani gungun masu yi mata tarbacin kuɗaɗe. A cikin wani faifan muryarta da aka ɗauko wanda jaridar New York Times ce ta fara masaka shi, aka ji Hillary tana cewa Putin ne da kansa ya ba da umarnin hare-haren da aka rinka kai mana a hanyoyin sadarwar duniyar gizo domin a tarwatsa tsakidojinmu na siyasa don kawai yana fishi da ni. Tunda dai hukumar leƙen asirai ta Amurka ta CIA ta tabbatar da cewa lallai jami'an Rasha kam sun kutsa kai cikin na'urorin kwamfutar ‘yan jam'iyyar Democrats ta ita Clinton ɗin, inda sun rinka zaro bayanan da ke kunyatawa da kuma muzanta ita Hillary ɗin a lokacin yaƙin neman zaɓen da aka yi, abinda kuma ya taimaka abokin takararta Donald Trump ya zo ya kwashe zaɓen ya lashe shi. To ni gefen na wannan al'amarin kuma shugaban Amurka ne yanzu Barack Obama ya ce ya yi magana da shi shugaban Rasha ɗin Vladimir Putin a cikin watan Satumba da ya wuce game da shi wannan shishigen na mutanensa zuwa cikin kwamfutocin ‘yan jam'iyyar Democrat, kuma tun daga lokacin aka daina kai farmakin. A gana da yi da manema labarai jiya a fadarsa ta White House a nan Washington, Obama ya ce ya ƙudurta ƙin ɗaukar wani mataki kan wani al'amari domin kada a ga kamar Rasha ɗin tana da wani tasiri a kan wannan zaɓen na Amurka, musamman da yake a lokacin ana zaman ɗarɗar sosai a tsakanin rukunan da ke takara da junansu a cikin zaɓen. To a yanzu kuma shi shugaban da ke jiran ya ɗare kan gadon Donald Trump ya naɗa wani mutum da ya ƙaurin suna sosai game da matsayinsa kan dangantakar Falasɗina da Yahudawa ya zamar mishi jakadan Amurka a ƙasar Bani Isra'ila. Mutumin da Donald Trump ya naɗa shi ne David Friedman, wanda wani lauya ne mai tsatsauran ra'ayi matuƙan gaske. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo hankali ga shi wannan mutumin shi ne saboda adawarsa ga ɗaya daga cikin manyan manufofin gwamnatin Amurka ta yanzu, na ganin cewa can watan wata rana an ƙirƙiro ƙasar Falasɗinu wacce za ta zauna lami lafiya da ita da Isra'ila, abinda shi wannan sabon mutumin da ake sana naɗa ya ce yana ƙyamar ganin ta faru. Haka zalika Friedman ɗin nan yakan kwatanta ma Yahudawan da ke zaune a nan Amurka da cewa suna kama da irin Yahudawan nan da suka taimaka wa Hitler ya hallaka miliyoyin ‘yan uwansu Yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu. Da ma yake mai da martani ga shi wannan naɗin da ake son a yi mishi yanzu nan, Friedman ya ce ya ƙagare ya ga ya fara aiki daga abin da ya kira Kudus, ya da kwatar Bani Yahudu ta har abadar abadiya. Shugabannin Amurka da dama sun sha alwashin cewa suna son su mai da ofishin jakadancin Amurka zuwa can Kudus ɗin, amma ba ɗayansu da ya aka ta haka zuwa yanzu nan. Har ila yau Friedman yana da ra'ayin cewa Isra'ila ta maido da yammacin kogin Jordan a ƙarƙashin riƙonta, abinda ƙasashen duniya da yawa ke ɗauka a matsayin matakin da shari'a ma ba ta yarda da shi ba.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Yayin da muka doshi ƙarshen shekara ta 2016, muna miƙa ɗanbin gaisuwa na wannan fili na Abare Huce zuwa ga ‘yan majalisar Abare Huce irin su Sani Idris Ɗanbata da Abubakar Malami, sai Salisu Hassan na duniyar kwamfuta tare da Kabir Bello Daɗi, sai Muhammad Gama Sani, sai Ahmad Tijjani Bauchi da Ahmad A. Ahmad tare da Halima Aminu, sai Jamil Ibrahim na Saudi Airlines tare da Yakubu Kabir Bauchi, sai Aminu Sani Daura tare da Umar Bello na Babban Bankin Najeriya wato Central Bank, sai Yusuf Aliyu Yana tare da Muhammad Manga Kobi na Asibitin Bayara, sai Lawal Toro First Bank Nigeria Limited tare da Hussein Ali Imam, sai kuma masu sauraron mu Musa Abdullahi Yahuza tare da Safiyat Muhammad Sani tare da Ashiru M Umar, sai Murtala Ibrahim tare da Abubakar D Waziri, sai Abubakar Qasim da Kabiru Go Downs Japanese tare da Amina Baba Suleiman, sai Sanusi Mukhtar na kamfanin Quilt Fall Limited, sai Yahaya Sani tare da Muhammad Anas Abubakar, sai Gambo Salisu Ya'u, sai Aminu Muhammad Bike tare da Bin Hussein Almadadi, sai Abubakar Isa Dan Dago tare da Mustafa Kanya, sai Suraj M Ayiye tare da Zainab Nasir Muhammad, sai kuma gaisuwar Sunusi Muhammad Sani tare da Honorable Bashir Aibo, sai Awwal Muhammad da Idris Abdul Aziz, sai kuma Sanusi B Kira tare da Anas Tukur, sai Babaji Idris da Agus Durajak, sai Lawan Dahiru tare da Shitu Ahmed, sai gaisuwar Misbahul Khair S Ahmed tare da Muhammad Ajilanga, sai kuma Tukur Abakar tare da Abdulrahman Ibrahim, sai Abdulsalam Musa da Inusa Usman, dukanku da fatan kuna nan lafiya. A gaba sai gaisuwar masu sauraron filin a bari huce Husainullah Abdullahi dan Amarya da Abu Lai Lawal na yaya mashi sai Nura Abdu Bello tare da baba Balarabe sai Amar Abdullahi da Isa Ajasu sai kuma Sa'ad Musa da Salihu Ahmad Imam Abubakar Tataral Polytechnic Bauchi sai Nura MC Dorayi a kanan da tare da Muhammad Malum sai Umar L Umar da Abubakar Abul Khulafa'u Yahaya sai Ya'u Garba Mashima Zakariya tare da Nuhu Ya'u sai Abdul Fatati Mato da Kadiru Suleiman haka kuma muna mai kadan bangai suwa zuwa ga Jibrin Juma da Sarajo Agata Gaya sai Manu Umar da Narasulu Urulwan sai Muhammad Dokaji tare da Ahmed Sani na UBE a Bauchi sai Abdu Malik Malik San tare da Aliyu M Adamu sai kuma Abdullahi M Gicci da Aminu B Muhammad Jada tare da Shuaibu Baban Bagi sai Rabiu dan Asabe da Aminu Usman Dakin Gari sai Bara'u Idris da Rabiu Ahmad sai Adamu Rafa tare da Nasir Umar sai Ahmad Amnas na fata na faɗi sunanka daidai sai Yusuf B Abubakar da Rilwan Ibrahim UST Bako tare da Ahmed Garba sai Dahiru Yusuf Shaibu da Abubakar Tanko Ahmed sai kuma Muttaka Dalla da Abubakar Yako tare da Dalla da Abubakar da Sambajo Jikan Dauda sai kuma gaisuwar Shafi'u Idris Musa da Akilu Aliyu Usman sai Ibrahim M Lawan da Muhammad Tukur Tsabari Ringim sai Habibi Driver tare da Salim Muktari sai gaisuwar Umar Sani da Murtala Audi Gangara sai Bash Officer tare da Umar Babuji sai Saminu Shuaibu Gwarmai tare da Alhassan Buhari Yusuf sai Alhaji Bala Mika da Buhari General General a Kaduna sai Sadiq Haruna Zonal tare da Yahaya Kura sai Nasiru Sadi Dutsen Amari tare da Yahaya A Umar sai Ahmad Rima da Aminu Lawal Kirau sai Bala dan Masanin Koptara da Abdurrahman Adam Abubakar sai Muhammad Balarabe tare da Sani Suleiman S Daga da fatan kunanan lafiya. To kamar da yadda aka ji a yau muna tare ne da mawakan da ake kiran su Al-Balabul Sisters yan kasar Sudan. Ko da yake wasu daga cikin su suna zaune a nan birnin Washington DC ne. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Mansi Lawal sai Muhammad Sani Muhammad tare da Abdullahi Baffayo sai Aminu Abdulkadir Gunduwa sai Sadiq Umar da Hussein Ebello dukkan ku da fatan kuna nan lafiya. Ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga masu sauraron mu shugaban majalisa Ismail Umar Bima mai gombawa sai shugaban kungiyar muryar talaka Zaidu Bala Kofa Sabuwa da fatan kuna nan lafiya. Dimbin gaisuwa zuwa ga basaraken gauraye wato Matthew Garba a garin Kaduna da fatan kana nan lafiya. Muna gaida Yahuza Sahabi dan dide sai awwal kan giwa tare da masu sauraron mu Hassan Muhammad dan Buramna Muradu sai Sade Saidu Daura da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga shugabar mata Hajiya Gambo Mamman Gusau a birnin Zazzau da fatan kina nan lafiya. Sai gaisuwar Balarabe Yusuf Babale Gajida tare da Dama Tahiru dan Agaji. Sai gaisuwar Hajiya Binta Kaura tare da Dr. Nasir mai magani birnin Kebbi. Sai kuma dimbin gaisuwa zuwa ga Anas Hoja shima a birnin Kebbi da fatan kuna nan lafiya. Dimbin gaisuwa zuwa ga Yusuf Binanci tare da mai sauraron mu Aliyu Muktar Umar Daya Gauran. Sai kuma Abdul Samad Kabiru Musa tare da wato Awal Ibrahim sai Muhammad Dan Dattijo tare da Habibu Ibrahim sai Alhaji Umar Gidado Gumi PRO na kungiyar muryar talaka sai kuma Usman Adamu Alero tare da Madassir Sani birnin Kebbi sai Mansur Almu da fatan kuna nan lafiya. Dan ban gaisuwa zuwa ga Hafiz Balarabe Gusau tare da masu sauraron mu Sanin Shaga a Katsina birnin Dukko dukkan ku da fatan kuna nan lafiya. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga barista Dallami Alhaji Wushishi tare da iyalansa Aida Ai Amina jihar Niger Nigeria. Sai gaisuwar barista Isaku Barau shi ma dai a nan jihar Niger da fatan kuna nan lafiya. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Abdulhamid Umar sai Shamsudir Duwan tare da Yahaya Tanko sai Yusuf Dabo Mataye da Kamilu Ibrahim sai Idris Bappa tare da Muhammad Ya'u Musa dan Janku sai Yahaya Umar da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Sabaru Jamil Muhammad tare da Mansur Isa sai Kamilu Hussein tare da Awal Aminu sai kuma Kurma Gwanin yan mata. Ina fata na faɗi sunanka daidai abinda ka rubuta kenan da jiki. Sai Bello Tudu Sakkwato tare da Ibrahim Abdulhamid da Gudidim Baba sai gaisuwar Muktar Aliyus da Sadiq Mansur Balarabe sai Halima Muhammad tare da Aliyu A Suleiman sai Aliyu M Said Tijjani Yakubu sai Salim Salmanu da Hujjatullahi Umar Ungogo tare da Ukashatu Ajuba sai Hamza Sabo dukan ku da fatan kuna nan lafiya. Masu sauraro za mu da sa'aya sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu.
Madalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
To a gaishe ka Mahmud da Ibrahim. To gwamnatin Syria ta dakatar da aikin kwashe mutanen da ke garin Aleppo bayan da aka ji harbe-harbe sun tashi a wasu sassa na wannan gari. Abinda mayakan tawaye da sojojin gwamnati ko ne ke zargin juna da cewa ai shine ya fara tsokan wannan fitina din wacce kuma take ta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla tsakanin su. barkewar wannan sabon tazomar ta sa gwamnatin kasar ta Sham ta sa yanzu ana tsaye da motocin da a da suka soma jigilar mutane ana fita da su daga garin Aleppo kuma su ma sojoji sun fara kafa shingaye akan titina akan wayannan hanyoyin da ake bi ana fita da mutanen to amma kasar Turkiya wuce da ita ake wannan gagarumin aikin kwashin mutane sosai ta ce jinkirin da wani dan lokaci ne na wucin gadi Jami'an gwamnatin Burkina Faso sun ce wasu mayakan kishin Islamu sun kai farmaki akan wani barikin soja kuma sun kashe sojoji akalla 12 a wurin. Jami'an suka ce da sanyin safiyar Juma'a ne mayakan suka wato je su kamar 40 suka kaddara shi wannan barikin da ke garin Nasumbu can kusa da inda Burkina ta yi kan iyaka da makwabciyar ta Mali. Hukumomin suka ce har ila mayakan sun cinna wuta ga motoci da tantuna da yawa na sojan. Shugaban kasar Roche Marc Christian Kabore wanda ya bayyana mayakan da cewa su manzannin shaitan ne ya soke tafiyar da ada zai zuwa Nigeria domin ya zanta da shugabanninta kan maganar rikicin kasar Gambia. Ba safe da akan kai irin wannan hari a kasar ta Burkina Faso ba sai a wannan shekara aka so magani lokacin da wasu mayakan da ke da alaka da Al-Qaeda suka fara kai wato hari akan wata hotel da ke binne Ouagadougou a watan Janairun da ya wuce suka kashe mutane 29. Shi wannan harin na baya-bayan dai har yanzu ba wata kungiya ta fito ta dauki alhakin kashi. Dukan kasashen da ke kan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun jefa ƙura cewa sun amince a tsawaita zaman sojojin kiyaye sulhun majalisar da ke Sudan ta kudu har tsawon wata shekara guda daga nan gaba. Haka kuma ƙudurin wanda Amurka ce ta jagoranci a rubuta shi ya tanadi cewa za a iya ƙarfafawa ƙasar ta Sudan ta kudu takunkumi idan aka ci gaba da fuskantar tashin hankali a cikin ƙasar ta.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.